Sam. Even now, Baba Gwango. Gwango, Gugu. Bash. Osandela is tapping our shoot. Ah, shema koko. I'm a koko. Ah, shema koko. Koko, koko, koko. Ah, shema koko. I'm a koko. I'm a koko. Ah, sha, 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 sha. I'm a koko, koko. Ah, sha, 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 sha. I'm a koko, koko. Ah, sha, 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 sha. I'm a koko, koko. Go, go, go.